taron da ya mai da hankali ne wajen tattauna dabaru da hanyoyin bi domin cimma kudurorin ci gaba mai dorewa da kasashen duniya suka rattabawa hannu a farkon wannan shekara a ƙarƙashin kularar Majalisar Ɗinkin Duniya. Daftarin shirin na SDGs mai kunshe da kudurori 17 da suka hada da yaƙi da fatara da samar da kyakkyawan muhalli da kiwon lafiya da shugabanci na gari da kuma wanzar da zaman lafiya da tsaro na zaman ci gaba na aiwatar da shirin MDGs da ya zo ƙarshe a bana. A jawabin rufe taron ajiya, mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya ce,
"Some of the key sustainable development goals relate to the social sector, which is very much in tandem with the priorities in our social intervention program."
Wasu daga cikin kudurorin ci gaba mai dorewa sun dace da wasu tsare-tsaren gwamnatinmu na farfaɗo da walwala da tada kuma da tattalin arzikin Najeriya da ke cikin mawuyacin halin yanzu. Dangane da cire tallafin mai kuwa, Farfesa Osinbajo ya ce kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu ga gwamnatin Buhari ta wannan fuska.
There has been a significant increase in the availability of petrol throughout the country, with the savings of 1.4 trillion on subsidy payments alone.
Yace baya ga wadatuwar albarkacin mai a cikin ƙasa, gwamnati ta yi nasarar samun rarar naira miliyan guda da biliyan 400 daga lokacin da aka soke tsarin tallafin zuwa yanzu, kuma da a ce gwamnati ba ta ɗauki wannan matakin ba, babu shakka da waɗannan kuɗaɗe sun tafi ne da sunan tallafin mai.
With the savings of 1.4 trillion on subsidy payments alone.
Haka kuma mataimakin shugaban na Najeriya ya yi tsokaci dangane da asusun ajiya na Najeriya da ke ketare.
Will help to ease the pressure on the external reserve. In the short run, of course, there will be consequences for inflation.
Dole ne mu kawo matakan magance yanayin matsi da asusunmu na ajiya da ke ƙetare ciki. Ko da yake da farko matakan na iya kawo hauhawar farashin kayayyaki, amma bayan babban bankin ƙasa ya fara aiwatar da matakan, kasuwar musayar kuɗaɗe za ta daidaita, kuma hakan zai farfaɗo da kyakkyawan fata a zukatan jama'a.
But we expect that with the greater clarity we are seeing in the implementation of the policy by the CBN, the foreign exchange market will stabilize and confidence will be restored.
Ministan tsare-tsare Udoma ya ce matakan farfaɗo da sauran fannoni shine zai fitar da tattalin arzikin Najeriya daga mawuyacin hali. Shi kuwa mataimakin gwamnan Kano Farfesa Hafiz Abubakar da ya wakilci gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje a wurin taron ya nanata aniyar gwamnatin Kano na mara baya ga dukkanin tsare-tsaren gwamnatin tarayya na cigaban Najeriya baki ɗaya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.